الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسي ندري دائشرين دبيو فكرتمنا لتافن على الأدب المفرد لتافن دائشي كرنتر للدبا زمن دكيوة السنة المنظام الله صلى الله عليه وآله وسلم لتافن على الإمام البخاري رحمه الله تعالى don karanta da sharhin hadisi na 582 zuwa hadisi na 587 insha Allah. Waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan cewa garaje yana da aibu. Al-Imam al-Bukhari ya fara kawo babi na 265 باب من أحب كتمان السر بابي أكن وانده يكسون أبو يسر سا وأن يجالس كل قوم كما يناسون زماد قوة جماعة جماعة قريدة جماعة بنزة فيعرف أخلاقهم سبود يسان هلا ينسو. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام. عبد الرزاق بن حمام شيني ملتا في المصنف ينشكين الماجران الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري يا كربو حديثن daga wajen mahaifinsa mahaifinsa shine Abdullah bin Abdul Rahman bin Abd al Qari shine wanda aka haife shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato an haife shi Annabi yana gare. Al-Imam Abu Dawud yayi bayani akan sa utiya bihi an-nabiyya صلى الله عليه وسلم وهو صغير an zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan karami amma duk da haka ba a sanya shi a cikin sahabban manzon Allah saboda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai yi wayo ba amma hakika an kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam labarin sai na siyaru a'lamin nubala mujallad nahu shafi na 15 to shi wannan yaro da aka haife shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sanya shi cikin manyan tabi'ai yana da falala kwarai tunda an kawo shi ga Annabi saboda haka yana da falala kwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi amma duk da haka baya cikin sahabban manzon Allah don haka yasa ake sanya shi a cikin manyan tabi'ai. Zamanin Sayyidina Umar ya bashi mukamin kulawa da baitul mali to shi ya bada labarin hadisin nan anna Umar ibn al-Khattab sayyiduna Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda ورجلا من الانصار ده wani mutum daga cikin musulman Madina wato wannan ya auku zamanin sayyidina Umar bin Khattab yana shugabanci da shi da wani mutum daga cikin mazauna Madina kana jalisaini sun kasance suna zaune a wuri guda sayyidina Umar yana zaune da wani daga cikin musulman Madina a wuri guda faja'a Abdurrahman bin Abdin al-Qari sai Abdurrahman bin Abdin al-Qari ba daidai bane a ce Abdul Qari ba Abdul Qari bane Abdin al-Qari fajalasa ilaihima shi wannan tabi'i da ya bada labarin sai ya taho ya samu sayyidina Umar yana zaune da wani musulman Madina saboda haka sai ya zauna tare da su jalasa ilaihima ya zauna wurin su faqala Umar sai sayyidina Umar ya ce inna la nuhibbu an yarfa'a hadisuna an yarfa'a hadisana ba ma san ya dauki labarin mu ya kai wani gu faqala lahu Abdurrahman sai Abdurrahman yace lastu ujalisu ulaika ya amiral mu'minin ni ba na zama da irin waɗannan mutane masu daukan maganganun jama'a suna kaiwa gaba summa qala lil ansari sannan sayyidina Umar sai yace ma wannan abokin zaman nasa musulmin Madina man taran nasa yaquluna yakunu al-khalifa ba'di waye kake gani mutane suna magana akan bayan na rasu shine zai zama shugaban musulmai sayyidina Umar yake tambaya wannan musulmin Madina fa'addada al-ansari yu rijalan min al-muhajirin sai shi wannan musulmin Madina ya kirga sunayen wasu mutane daga cikin al-muhajirun waɗanda suka hijira zuwa Madina walam lam yusammi aliyan bai ambaci sunan sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda ba fa qala Umar sai sayyiduna Umar ya ce malahum an abil hasan me ya same su game da baban al-Hasan shine sayyiduna Ali al-kunyar su kenan saboda dansa na fari shine al-Hasan bin Ali jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam me ya same su kamar yana nufin me yasa ba su san shi me yasa ba a sa sunan shi ba fa wallahi ina rantsuwa da Allah innahu la ahrahum wallahi shine yafi su cancantar ya zama khalifa in kana alaihi in kuwa ya zama khalifan a kansu an yuqimahum ala tariqatin min alhaqqi to lalle zai tsayar da su zai daidaita su akan tafarki na gaskiya wato sayyidina Umar ya faɗi wannan wato hadisin yana littafin Al-Hafiz Abdul Razzaq kamar yanda sunan sa ya zo cikin isnadin hadisin nan yana kitabul musannaf kitabul magazi yana babu bai'atu Abi Bakarin radiyallahu ta'ala an shine hadisin 9537 wazada a wancan riwayar yana cewa kuntu inda Umar ibn al-Khattab akwai hadisin Amr bin Maimun al-Azdi yace na kasance ina wajen sayyidina Umar hina walla sittatal amra a lokacin da ya zabi mutane guda shida waɗanda za a zabi shugaba daga cikin su sune ahlu shura falamma jazu atba'ahum basara lokacin da suka tashi sai ya bi su da kallo sayyidina Umar sun makala sai ya ce la in wallau hal ujailiha da dai za su ba ma mara gashi a gaban kansa din nan wato shine sayyidina Ali domin idan mutum yana da son ku ana ce masa al-asla' amma idan aka ce al-ujailih ana nufin mutumin da bai da gashi a gaban kansa amma bai yi yawa da za a kira shi mai son ku ba to haka sayyidina Ali yake ba shi da gashi a gaban kansa amma kuma bai yi yawan da za a kira shi mai son ku ba sayyidina Umar yake cewa da za su ba ma sayyidina Ali bin Abi Talib la yarkabanna bihim at-tariqa lalle babu shakka zai dora su akan tafarki na kwarai yuridu aliyya hadisin yana da isnadi mai rauni ba a inganta wannan hadisin yana tabaqatul kubra na ibnu sa'd bi mujallal na ukshafi na 342 dalilai guda biyu dan ka duba isnadin hadisin nan an ce wanda aka yarwaito hadisin wato shine Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdin al-Qari to shi Abdullah bin Abdurrahman bin Abd al-Qari an haife shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sananne ne illa dai kawai bai waye ba bashi da wayo a lokacin da manzon Allah ya rasu saboda haka ba a sashi a cikin sahabban manzon Allah amma babban mutum ne kasancewar ya samu falala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daukan sa kuma gashi yayi karatu wajen sahabbai Sayyiduna Umar mun ce ya bashi matsayi na rikon baitul mal saboda haka ba wani bakon mutum bane an san gidansa an san matansa da ƴaƴansa amma shi Muhammad din nan da aka ce ya ruwaito hadisin nan ba a san shi ba babu labarin yana cikin yaransa sai zama to labarin kamar kage akai saboda sananne ne cikin tabi'ai shine wanda ya ruwaito hadisin sallan tarawih shi wannan tabi'i shine wanda ya ruwaito hadisin sallan tarawih wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo yana kitabu salati tarawih babu fadli man qama ramadan inda yake cewa kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab na taba fita tare da sunna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu laylatan fi ramadan ila al-masjid kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab laylatan fi ramadan ila al-masjid watarana da daddare ni da sayyidina Umar sai muka fita zuwa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare fa idan nasu auza'un mutafarriqun sai ga mutane wato tsibi-tsibi daban-daban haka dai suna sallah yusalli ar-rajulu li nafsihi wani yana sallah shi kadai wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rajulain wanda zaka samu yana sallah da shi da mutane biyu wasu mutane biyu suna bin sa kai yana limanci fa yusalli bi salatihi ar-rahtu wani za a samu yana sallah akwai jama'a da dan dama a bayan shi sayyidina Umar ya ce inni ara law jama'atu ha'ula'i ala qari'in wahidin inama in zabi limami guda maimakon wannan sallah da ake a masallaci tsibi kowa yana sallah a samu limami guda man wanda zai jagoranci mutane lakana amsal ashe fi dacewa sayyidina Umar saboda haka a wannan lokaci sun ma'azama فجمعهم على ابي بن كعب يكرى ابي بن كعب يجي تنانا اكل امام صلى تراويح سيدنا عمر شي ونا تو وند يرويتو حديثن نان aka ce dan sa ne ya bada labarin hadisin da muka karanta kuma dan ba a san shi ba zai yi wuya a ce wannan mutum babban mutum ba a san dan shi ba saboda haka yasa a kaida ta hadisi ba a daukan hadisi sai an san wanda ya ruwaito shi ya zama to ba a san dan ba saboda haka ake ganin kamar da sisa ce wato an tsara ne aka cusa wannan labari kuma in aka lura hadisin nan yana nuna cewar sayyiduna Umar ya ba da damar mutum ya zauna da mutanen banza saboda ya ji labarinsu kamar ya ba da damar haka na ina ga akwai inda na sallaka a karatu bari mu saki ya ce faja Abdurrahman bin Abdin al-Qari fajalasa ilayhima Abdurrahman bin Abdin al-Qari ya zo ya samu sayyidina Umar yana zaune da wannan musulmin Madina fajalasa ilayhima sai ya zauna a wurinsu faqala Umar Umar ya ce inna la nuhibbu man yarfa'u hadisana ko mu ba ma son mutumin da zai dauki labarinmu ya kai nesa ya kai mu wasu فقال له عبد الرحمن سي عبد الرحمن بن عبد يتي لست اجالس اولئك يا امير المؤمنين ني بانا زما da mutanen da ke daukan maganganun jama'a su kai gaba kamar annamimai kenan فقال عمر سي عمر yace bala haka ne fajalis haza wa haza ka zauna da mutumin kware ka zauna da mutumin banza amma la tarfa'u hadisana kar ka dauki maganganmu la sayyidina Umar bazai wannan umarni ba sayyidina Umar bazai ce ka zauna da mutumin banza ba saboda akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayar alqur'ani wadanda ta hana mutum ya zauna da mutumin banza yaya sayyidina Umar zai ce ka zauna da waɗannan jalis hadha wa jalis hadha ba zai yi ba akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam na Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i misalin abokin zama na kwarai da abokin zama na banza ka hamilil miski wa nafikhil kiri kamar ka zauna da mai sai da turare ne da kuma mutumin da ya zamanto makeri ne fa hamilul miski imma an yuhziyaka idan ka zauna da mai sayar da turare mutumin da yake daukan turare yana talla in ka zauna da shi to dayan uku ne ko dai ya san maka wa imma an tabta ko ka saya wa imma an tajida minhu rihan tayyiba idan ma bai san maka ba baka saya ba to zaka ji kamshi inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa nafiqul kiri amma makeri fa imma an yuharrika siyabaka ko dai ya kona kayanka domin ka je kusa da wuta wa imma an tajida rihan khabisa ko kuwa ka samu mummunan karni ba za ka samu kamshi dai irin na turare ba hadisi muttafaqun alaihi yana sahih bukhari yana sahih muslim babu istihbabi mujalasati salihin wa mujanabati qurana isu'i inji al-imam muslim babin da yayi hadisin kenan mustahabi ne a zauna da mutanen kwarai kuma a nisanci zama da mutanen banza ta za a yi sayyidina umar ya ce ka zauna da wannan da wannan ba zai yi ba sayyidina umar yana daga cikin waɗanda suka fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne mafi daraja saboda haka waɗannan hadisai waɗannan ayoyi sayyidina umar yana cikin waɗanda sun san su in ka duba sharhu sahih muslim al-imam an-nawawi juz'i na 16 shafin 178 yace fihi fadilatu mujalasati salihin wa ahli al-khair wal muru'a wa makarim al-akhlaq wal wara' wal ilm wal adab wannan hadisin Abu Musa yana kwadaitar da mu zama da mutanen kwarai mutane masu alkhairi mutane masu mutunci mutane masu karimci mutane masu halin kwarai masu tsoron Allah masu ilimi masu tarbiyya inji al-imam an-nawawi ka dubi abokan zaman ka waɗanda kuke zaunawa ta su ku yi hira yaya halin su yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace to yanda halin su yake haka zaka tashi a kiyama wan nahyu an mujalasati ahli sharr wa ahli albid'a wa man yaktabu an-nas aw yaksuru fujuru an hana mutun ya zauna da masu sharri an hana mutun ya zauna da magulmata an hana mutun ya zauna da mutanen da fajircin su ya bayyana to ta yaza Aisha da Umar yace jalis haza wa jalis haza kaga kamar yana karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa mujallad na 28 shafi na 204 yace al-hajru shar'i naw'an ahaduhuma bima'ana tarki lil munkarat wa thani bima'ana al-uquba 'alayha fal-awwal huwa al-mazkur fi qawlihi ta'ala al-hijran idan aka ce ayi kaura kaura tana zuwa da ma'ana biyu kaura ta farko ka nisanci laifi hijira kenan babban hijira ka nisanci sabon Allah ba ka bar garin ba nabiyan su shine wanda ake magana akan hijira da jikinka amma hijira ta farko ita ce ka nisanci sabon Allah ya bada misali da aya ta 68 ta suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin kaga Allah ya hana mutun ya zauna da mutane wadanda suke azzalumai ne an hana mutukar mutun ya tabbata mutumin banza ne ba daidai bane ka zauna da shi fa hadha yuradu bihi annahu la yashhadu al-munkarati li ghairi haja ba daidai bane ka je wurin da ka san ana sabon Allah mutukar ba larura ta nasiha zaka yi gare su ba misla qaumin yashrabuna al-khamra yajlisu indahu mutane na shan giya ka zo ka zauna wurin wa qaumun du'u ila walima fihi khamrun wa zamran kasance an kira walima amma wajen walimar ga giya ga kide-kide la yujibu da'watahum bai kamata mutun ya amsa ba saboda zai zauna da mutanen banza wa amsa da zalik ya bada misali da zamanin Umar bin Abdul Aziz wanda yana cikin jikokin sayyidina Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yarda a lokacin da aka kamo wasu aka zo da su an samu suna shan giya Ibn Taymiyyah ya bada misali da wannan rufi'a li Umar ibn Abdul Aziz qaumun yashrabuna al-khamra fa amara bi jaldihim tunda an samu shaida suna shan giya sai ya ce to a musu bulala fa qila lahu sai aka ce ma Umar bin Abdul Aziz inna fihim sa'iman daga cikin su akwai mai azumi shi yana zaune ne ba shan yake ba amma abokan sa ne ana dan hira fa kada sai Umar bin Abdul Aziz yace ibda'u bihi da shi za ku fara bulala kuma ji kan sayyidina Umar ne sai shi Umar bin Abdul Aziz ya karanta aya ta 140 ta suratul nisa wa kan nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhubu fi hadisin ghairihi innakum idzan misluhu Umar bin Abdul Aziz ya karanta wannan kun ji a alqur'ani idan mutane suna izgilanci da ayoyin Allah ana taka dokar Allah karka zauna gurin in kuka zauna Allah ya ce to da ku da su ɗaya ne saboda haka Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ya ce ba daidai ba ne musulmi ya zauna wurin da ake saban Allah saboda haka wannan dalili na biyu da ke nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba ta isnadin hadisin yana da rauni sannan ta ma'anar hadisin ma yana karo da ayar alqur'ani da hadisin manzon Allah saboda haka malaman sunna suke cewa hadisin nan ba shi da ma'ana sai babi na 266 babu tu'udati fil umur babi akan wato bin tsanaki cikin al'amura at-tu'uda shine yin abu a cikin tsanaki kalma ta at-tu'uda tana da wasu kalmomi da suke kama da ita kamar at-tabatu'u kamar al-mahlu kamar al-anatu da at-ta'anni duka waɗannan kalmomi suna ɗaukar ma'ana ɗaya da kuma ar-rifqu shine kai abu cikin tsanaki kar kai garaje wanda shine babban abin da al-Imam Bukhari yake so ya karantar wato ya zamanto musulmi yana bin al'amuran sa a cikin tsanaki a hankali kada ka zama mai garaje don haka yasa yayi wannan babin at-tu'ada shine tsanaki kai abunka cikin tsanaki fil umur idan aka ce fil umur cikin al'amura gaba ɗaya akwai hadisi akai kodake al-Imam Bukhari bai kawo shi ba hadisin Sahl bin Sa'd as-Sa'idi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-anatu min Allah bin al-amura cikin tsanaki daga Allah ne wal ajalatu min ash-shaytan kuma garaje yana daga shaytan garaje yana daga ainihin umurnin shaytan ga dan adam amma kai abu a cikin tsanaki a hankali shine al-anatu kamar yanda Ibn al-Asir ya faɗa cikin nihayatu fi garib al-hadis juz'i na 4 shafin 375 al-Imam al-Jauhari yana cewa al-mahlu da at-tu'da da at-tabatu ma'anar su guda haka nan al-anatu kamar yanda yazo cikin hadisin manzon Allah al-anatu shine yin abu a hankali yin abu a tsanaki ba kuma saibi ake nufi ba a'a ana nufin kai abu a cikin tsanaki babu garaje lokacin da kake aiwatar da shi yace to wannan kyauta ce daga Allah duk mutumin da yaga cikin halayensa akwai wannan to yayi ma Allah godiya idan kaga kana bin al'amura cikin tsanaki ba ka da garaje a lokacin da hankalinka ma ya tashi ba ka garaje idan ma kana cikin nutsuwa ne ba ka garaje to wannan ya gwada cewar kana da wata babbar kyauta daga Allah inji manzon Allah wal ajalatu min ash-shaytan garaje fa manzon Allah ya ce daga shaytan ne don haka idan musulmi yaga cikin halayensa akwai garaje shine sauri komai kana son shi kai da sauri to hakika mutun yana tare da wani rabo na shaytan wanda hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisin 2798 sannan hadisi na biyu shine hadisin Anas shi kuma hadisin Anas bin Malik ya zo da ɗaya kalmar da take magana akan tsanaki shine at-ta'anni hadisin Sahl bin Sa'd al-anatu min Allah a hadisin Anas bin Malik at-ta'anni min Allah duk ma'anar su guda wal ajalatu min ash-shaytan shi ma wannan hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 2795 daga cikin waɗanda suke sharhin hadisi al-Imam al-Munawi sharhul Jami'i Saghir Faidul Qadir a juz'i na 3 shafi na 277 yace abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi anan shine shedan shike daukan mutun ya kai ga yin garaje لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب saboda garaje sauri yana hana mutun ya tabbatar da abu kafin yayi hukunci yana hana mutun yayi nazari cikakken nazari akan al'amari kafin yayi hukunci wanda shi ake nufi da garaje to idan kuwa domin haramun ne ka hukunta wani abu ba tare da kai bincike ba me ke hana ka bincike garaje saboda haka garaje da ke hana bincike ya hana nazari kan al'amari kafin ayi hukunci zai zama to daga shedan saboda ya hana ka bin wani abin da Allah madaukaki ya maka umarni da shi wazalika muqi'un fil ma'ati wazalika min ash-shaytan wa waswasatihi wannan yana daga cikin makircin shedan wanda yake ma dan adam ya sa shi ya zama mai saurin hukunci mai garaje da zaran mutun yayi garaje to la shakka zai tsallake wani abu da ya kamata yi ko da abu da ya same ka idan da zaka bi a hankali tana yiwa zaka gano sirrin abin amma idan ka yi garaje daga baya fa sai nadama kamar yadda Amr ibn al-As yake fada sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu al-mar'u yajtani min samarati al-ajalati nadama matukar mutun ya zama mai garaje ne to bai gushewa yana girbin nadama har ya mutu idan kana garaje a rayuwarka to ba za ka gushe ba da'iman za ka zamanto mai girbin nadama abinda za ka girba shi ne nadama saboda saurin hukunci da kai zai haifar maka nadama da ba kai saurin hukunci ba da ka gano sirri da ka gano su abubuwa waɗanda da ba ka san su ba haka nan ibnul qayyim al-jawziyya ya faɗa innama kanat al-ajalatu min ash-shaytan li'annaha khiffatun wa taishun wa hiddatun fil 'abd garaje kamar wani hali ne wanda ke ga dan adam wanda ke sa shi ya zabura ya aikata abu cikin sauri wa hiya mutawallida baina khuluqain mazmumain ana samun garaje ne ta tsakanin halaye guda biyu kuma kowannen su bashi da kyau na farkon su shine at-tafrid wuce iyaka al-isti'jal qabla al-waqti na biyun su shine gaggawa kafin zuwan lokaci wuce iyaka da kuma gaggauta abu kafin zuwan lokacin sa to anan ne ake samun garaje ya fito wanda shike sa mutun yana dama cikin al'amuransa wannan yana daga cikin bayanin wato sharhin da masana hadisi suka yi kamar al-Imam al-Munawi kamar inda muka ce Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da sauransu akwai hadisin Ibn Abbas wanda shi ma ya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa idza ta'annaita asabta idan kai ka bi a tsanaki to zaka dace inji Annabi sallallahu alaihi wasallam au kitta ko da baka dace ba zaka yi kusan dace ba wa idza sta'jalta idan ko kai garaje akhta'ta to labuda zaka yi kuskure au kitta tukhti ko ko zaka kusan kai kuskure ya taho da wannan kuma daga cikin masana hadisi kamar al-Imam al-Munziri da al-Imam al-Haisami sun ce hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka al-Imam al-Bukhari yayi babi akai babi akan ne at-tu'ada at-tu'ada shine wato bin al'amura a cikin tsanaki at-tu'adati fil umur abi tsanaki a cikin al'amura karkai da ka zama mai garaje wannan ya samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi mun karanta ko da yake al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisan ba to ga hadisin da ya kawo a matsayin misali حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي شيني أبو هلال الكنية سكينة حدثنا الحسن البصري وانا حديث الحسن البصري دقا چكم من ينتابي أي الله يمسى رحمة الحسن البصري يباد لابارن حديث النن anna rajulan akwai wani mutum yana nuna cewa zamanin farko kenan to wufiya ya rasu wa taraka ibnan lahu wa maulan lahu ya bar ɗansa guda kuma ya bar wani ƴantaccen bawansa guda ɗaya akwai wani bawa da yana da bawa ya ƴanta shi saboda haka da ya tashi rasuwa sai ya bar su biyu din nan, ya bar ɗansa, ya bar wannan yantaccen bawan shi ake kira maula al-maula. Fa ausa maulahu bibnihi, kafin ya rasu ya bar wasiya ga wannan yantaccen bawan nasa, yace ya kula da ɗansa, ya riga ya yanta bawan shi ake kira al-maula. Fa ausa maulahu bibnihi, yayi wasiya ga dan wannan yantaccen bawan nasa makan ya kula da ɗansa. Falam ya aluhu la, ya'ni lam yuqassir hatta adraka wa zawwajahu, shi wannan yantaccen bawan bai taƙaita ba, bai gaza ba, shine lam ya alu, lam yuqassir, lam ya aluhu ya'ni lam yuqassir fi tarbiyatil walad hatta adraka, bai taƙaita ba, bai gaza ba ta wajen tarbiyyan wannan yaron har da yaron ya isa, shine adraka, ya girma kenan, ya isa mutun, wa zawwajahu kuma ya bashi aure, ya bashi aure, ta ina ya bashi aure yarsa, ya aurar masa da yarsa, shi wannan yantaccen bawan mai gidan. Fa qala lahu, sai shi yaron mai gidan yace masa, jahizni atlubul ilm, kamin guziri da zan tafi neman ilimi, wato kamin guziri wanda zan samu tallafi in tafi neman ilimi, shi ne jahizni. Fajahazahu, saboda haka sai ya tallafa masa, ya taimaka mishi, shi wannan yaro sai ya tafi neman ilimi. Fa'ata aliman, ya tafi ya samu wani malami. Fasa'alahu, ya masa tambaya. Faƙala, ya ce masa, idan aratta an tantalika faƙulli u'allimuka, duk lokacin da ka ga zama ya ishe ka za ka koma gida, to ka gaya min akwai wani abu da zan koya maka, akwai wani abu da zan sanar da kai, zan gaya maka wata kalma da za ta amfane ka a rayuwa. Faƙala Al-Hasan al-Basri, ya ce, to fa hadara minni al-khuruj, sai lokacin fita ya iso gare ni, in ji wannan yaro ya yi karatu, ya yi karatu, ya ga ya kamata ya koma ya ga iyali, saboda haka da lokacin fita ya yi, kuma ga abin da malam ya gaya masa, in za ka tafi gaya min, saboda zan koya maka wata kalma, sai ce fa'allimni, ka koya min, lokacin tafiya ta yi. Faƙala, sai ya ce masa, ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil, ka zama mai kiyaye Allah, ka zama mai haƙuri, kuma kar ka yi garaje. Kaga kalmomi guda uku. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri sai ya tsaya daga bada labari, ya dakata kafin ya ci gaba da bada labari, sai ya yi sharhi. Shi al-Hasan al-Basri babban tabi'i, Allah ya masa rahama, ya ce, fi hazal khairu kulluhu, waɗannan kalmomi guda ukun alkhairi yana cikinsa dukkan alkhairi, dukkan alkhairi yana cikinsa, waɗannan kalmomi guda uku, ittaqillah wasbir wala tasta'jil, ka kiyaye Allah, ka zama mai kiyaye Allah a koda yaushe, sannan ka zama mai haƙuri, abu na biyu kenan, na uku kar ka yi garaje. Faja'a wala yakadu yansahunna, saboda haka sai ya dawo, baya ko kusan ya manta su, la yakadu yansahunna, innama hunna salasun, ai guda uku ne kawai ko, isa ya ce innama hunna salasun, ai guda uku ne kawai, saboda haka ba su da wuyan hadda, yana rike da su, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil, kaga ba su da wahala. Wannan kalma ce ta wasiya irin ta mutanen farko, ba za su yi maka magana mai tsawo ba, kalmomi za a faɗa ma, amma kalmomin sun ɗauki ilimi mai yawa, an faɗa ma taƙaitattu saboda suna da sauƙin hadda, ba za ka manta su da wuri ba. Falamma ja'a ahlahu, lokacin da ya iso ga matarsa, ga iyalansa, nazala an rahilatihi, sai ya sauko daga kan abin hawa. Falamma nazala dara, a lokacin da ya sauka a gidan, lokacin da ya shiga gida kenan, iza huwa bi rajulin na'imin mutarahin, sai ga wani mutum yana bacci a gefe, shine mutarahin, a gefe wani mutum na bacci, anil mar'ati, yana gefen ita wannan matar, ga matarsa kuma ga wani ƙato, yana, za a ce ƙato, yana bacci gefe, wa idha imra'atuhu na'ima, ita ma matan tana bacci, duk suna bacci. Kala sai shi yaron yace wallahi ma uridu an antazira bihaza, wallahi ba ne son a ce na yi jinkiri game da wannan, in jira wani abu akan wannan. Saboda aka fara ja ila rahilati, sai ya koma ga abin hawan, ya koma ga taguwarsa raƙumi. Falamma arada an ya'khudha saifa, dama takobin yana jikin raƙumi, yayi nufin ya zaro takobi, kala sai ya tuna wasiyar malam, ittaqillaha wasbir wala tasta'jil, ka kiyaye Allah kuma kai hakuri kar kai garaje. Faraja sai ya dawo, akwai wasiyar malam ya kamata a dauka, to ya dawo gida. Falamma qama ala ra'sihi, yazo ya tsaya kan wannan mutume, kala sai ce kai ma antazir bi hadha shay'an, ba abinda zai hana zai sa in jinkiri game da wannan, ba abinda zai sa in jira. Faraja ila rahilati, sai sake komawa ga abin hawansa. Falamma arada an ya'khudha saifa dhakarahu, yayi nufin ya zaro takobi, sai ya tuna. Lamma arada an ya'khudha saifahu, yayi nufin ya dauki takobinsa, me zai yi da takobi? Faraja ilayhi, saboda haka sai sai yake dawowa yayi aiki da nasiha. Falamma qama ala ra'sihi, ya tsaya kan wannan mutumin, istaiqadha ar-rajul, sai mutumin ya farka. Farka wannan da yayi yana juyowa, ashe uban matarsa ne wanda ya tallafa mar da abin da ya je karatu, kuma shi ya bashi ma'iyar da ya aura. Saboda haka dan yar kana bacci gefe, kana bacci gefe, ɗakin ku da me laifi? Shari'a ta hana ne. Falamma ra'ahu, lokacin da ya ganshi, wasaba ilai, sai ya zaburo daga kwanciyar, ya zaburo. Fa'anaqahu wa qabbalahu, ya rungume shi, ya sumbace shi, shi wannan surikin nashi, saboda riƙon wasiyar mai gidansa. Dama wasiyar da mai gidansa ya bar masa kenan, kuma ya yi riƙo da abin da ya gaya mara. To tunda yaro ya dawo, kaga shi ma yana farin ciki. Wasa alahu, ya masa tambaya, kala, ya ce ma asabta ba'di, me ka samu bayan rabuwanmu? Kala sai ya ce asabtu wallahi ba'daka khairan kasira, wallahi bayan rabuwana da kai na samu alkhairi mai yawa, na samu karatu. Asabtu wallahi ba'daka, na samu. Sai ya ce anni mashaitul laila, a daren yau ɗaya daga albarkan karatun da nayi kenan, a daren yau nayi tafiya baina saifi wa baina ra'sika, a tsakanin takobi da filla kanka, nayi tafiya salasa mirarin karo uku. Fa hajazani, abinda ya kange ni, abinda ya tsare ni, ma asabtu min al-ilmi an qatlika, ilimin da na dan samu ne, in ba dan haka ba na kashe ka. So kaga ashe karatu yana da albarka, sannan kuma wato jinkiri yana zama alkhairi, jinkiri yana zama alkhairi ga bawa, kar mutum ya zama mai garaje a rayuwa. Saboda haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi. Al-Imam al-Bukhari ya sake maimaita wannan babi, shine babi 277, babu tu'adati fil umur, babi akan wato bin sanaici cikin al'amura. To amma kafin mu ci gaba, ya kamata mu sani ba kowane al'amari ne ake so mutum ya zamanto baya garaje ba, akwai abin da ake so a gaggauta. Saboda akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah shi ya kwadaitar da mu kasance masu bin al'amura cikin tsanaki, kar mu zama masu garaje. To amma al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a Kitabul Adab, babun fir rifqi, haka na al-Imam al-Hakim al-Littafi al-Mustadrak, da al-Imam al-Baihaqi na Shu'abul Iman, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tu'adatu fi kulli shay'in khairu, wato bin tsanaki cikin kowane abu alkhairi ne. Abi a tsanaki, kowane abu ya zama an yi shi a cikin hankali, a hankali ba tare da an yi garaje ba, alkhairi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa fi amali al-akhira, amma fa banda aikin lahira. Saboda haka ya kamata mu bambanta inda ake so mutum ya bi al'amura cikin tsanaki shine abin da ya shafi duniya amma duk abin da ya shafi lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a son haka ana son mutun ya zama mai garaje in dai al'amari na lahira ne ba a son sauki ba a son saibi hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 4810 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 4009 littafin sharhin sunan tirmizi shine tuhfatul ahwazi a mujallal nashid shafin 129 ya bada misali yace summal ajlatul mazmuma ma kana fi ghairi ta'a wa ma adami tasabbut wa adami khawfi al-fawti akwai wani malami da ake kiransa abul aina aka ce masa la ta'jal fal ajlatu min ash-shaytan malan karka yi garaje annabi ya ce garaje daga shedan ne sai ce a'a ba kowane garaje bane daga shedan barin gaya muku barin ba ku misali sai karanta labarin annabi Musa alaihi salam wanda ya zo a suratu taha aya ta 83 zuwa 84 lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zabi wasu daga cikin banu Isra'il akan a tafi dutsen tur a tafi dutsen tur saboda za a nemi gafaran Allah lokacin da suka yi laifi ana cikin tafiya annabi Musa sai ya wuce su saboda saurin shi annabi Musa ya wuce dattawan banu Isra'il ya iso inda za a tafi shine Allah yake masa tambaya wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ya kai Musa me yasa kai gaggawa me yasa kai garaje ka bar jama'anka a baya ka iso da wuri annabi Musa ya ce hum ula'i ala athari su ma suna zuwa ai ga su can a baya suna zuwa sai ya bada amsa yace wa ajiltu ilayka rabbi litarda na gaggauta zuwa gare ka ne ya Allah saboda ka yarda da ni saboda haka idan Allah ya ce zo ai ba a hankali za ka yi tafiya ba gudu za ka yi annabi Musa ya ce wa banu Isra'il ku zo mu tafi suna tafiya a hankali annabi Musa ya tafi ba su abinda ya sa nayi gaggawa saboda neman yardanka saboda haka malamin ya ce ashe ba kowane jinkiri ne yake zamanto alkhairi ba gaggawa akwai inda take da alkhairi ta ina ne take da alkhairi shine ta inda ya zamanto aiki ne na lahira kuma Allah ya ba mu misali da annabi Zakariya alayhi salam da iyalinsa a suratul anbiya aya ta 90 wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin annabi Zakariya yana roƙon Allah ya bashi haihuwa Allah madaukake yace fastajabna lahu sai muka amsa mar addu'an shi wa wahabna lahu yahya muka yi masa kyautan da kuma dan ma Allah ne ya masa suna shine annabi yahya alaihi salam wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa yadda za ta iya samun haihuwa me yasa Allah ya amsa mu annabi Zakariya ya bashi da sai Allah ya faɗa mana dalili innahum kanu yusari'una fil khairat saboda mutanen gida ne da suke gaggawa akan aiki na alkhairi wayad'una na ragaban wa rahban wa kanu lana khashi'in suna roƙon mu a hali na kwadayi da hali na fargaba a kowane yanayi suna roƙon Allah sun kasance masu tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutun ya zama mai gaggawa akan abin da ya zamanto alkhairi ne akan abin da ya zamanto aiki ne na lahira wannan shine amma duk da haka malamai suna cewa idan aka ce lokacin sallah yayi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu shine ayi sallah a farkon lokaci har ma manzon Allah yake gaya ma wasu sahabbai dan akwai ranar da an gama sallah manzon Allah da ya jiyo sai ga wasu mutane suna zaune su biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ba ayi sallah da su ba sai ya ce ku kira su da suka zo gaban annabi sai suna bari sun dauka sun yi wani babban laifi ne manzon Allah ya ce me ya hana ku yi sallah tare da mu muna sallah kuna zaune suka ce ya rasulullahi mun yi sallah ai sai manzon Allah ya ce to koda kun yi sallah idan kuka ga za a yi jami'i ku sake shiga a yi da ku abinda ake so shine kai sallah a farkon lokaci idan lokaci yayi farkon lokaci kai sallah mutukar masallacin ba za a yi sallah a farkon lokaci ba idan kuma ka samu za a yi jami'i sai ka sake shiga manzon Allah ya ce ta zama nafila gare ka so anan me ake nufi da gaggawa ga aikin alkhairi lokacin sallah yayi sai ka fara sallah to amma in ka tayi sallah fa sai kai gaggawa nan ma sur ka gama la in kai gaggawa a cikin sallan kuma ka fadi saboda gaggawa a cikin sallan yana hana nutsuwa nutsuwa kuwa sharadi ne na karban sallah saboda ka dole a same ka da nutsuwa a cikin sallah don haka yasa aiki na alkhairi gaba daya ana son musulmi ya zamanto mai kokari ta wajen wato neman aiki lada a ranar tashin kiyama Allah ya faɗa mana suratul baqara aya ta 148 fastabiqul khairati ku zama masu tsere tsere masu garaje masu gaggawa ta wajen aikin alkhairi aina ma takunu ya atibikumullahu jami'a a suratul ali imran aya ta 133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin nan ma an ce mu yi gaggawa mu zama masu sauri ta wajen neman gafaran Allah neman gafaran Allah ba a son jinkiri neman lahira ba a son jinkiri aikin alkhairi ba a son jinkiri haka nan a suratul baqara aya ta 268 Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim saboda haka ya kamata ga musulmi ya kasance mai gaggawa ta wajen neman lahira amma abin da ya shafi duniya to ana son mutum ya zamanto yana kiyayewa yana taka tsantsan saboda kauce ma kuskure amma wajen abin da ya shafi aljanna wannan babu kuskure idan Allah ya ce kai sadaka akwai wani kuskure ne a sadaka babu kuskure idan Allah ya ce kai sallah babu wani kuskure idan Allah ya ce kai azumi babu kuskure saboda haka aikin lahira babu kuskure don haka yasa annabawa ba sa jinkiri wajen yin sa amma ta wajen mu'amalarka da mutane dole sai kai hattara babu garaje in kai garaje to zaka fada tarkon shedan wannan shine abinda malamai suka yi bayani ya kamata mu gane akwai bambanci a tsakanin neman lada wannan ana son mutum ya yi gaggawa duk abinda ya shafi neman lada neman aljanna kai gaggawa akwai misali wanda al-Imam al-Ghazali ya bada misali da wani malami da ake kiransa Abul Hasan al-Farshaqi yace ma almajirinsa yani kana fil khala'i fa da'a tilmizan lahu fa qala inzi anni al-khamisa wadfa'hu ila fulan yana cikin makewayi ya shiga makewayi wani malami ne sannan akwai almajirinsa suna tare da shi sai ya ce wa almajirin wani sai ya ce na'am sai ya ce dauki riga na din nan da na rate ka bada sadaka a'a sai almajirin sai ya ce halla sabarta hatta ta kharuj baka yin hakuri sai ka fito sai ya ce khatara li bazlahu yanzu ne tunanin in yi sadakar rigan yazo wala amunu ala nafsi an ta tagayyar ina tsoron kafin in fito daga makewayin shedan zai sa in canza shawara tunda yanzu tunanin alkhairi yazo dauki rigan nan maza ka bada sadaka kafin shedan ya canza wannan tunanin saboda yanda Allah ya faɗa kenan suratul baqara ash-shaytanu ya'idukumul faqra duk sa'ilin da kai tunanin zan yi alkhairi zan yi mawane wani abu shedan sai ya ringa sa maka tunani to akwai yaran ka fa akwai kuma bukatu ga sunan da yawa ka bari dai sai zuwa badi badin ma ta zo a ce ka bari sai badi har ka mutu baka yi ba amma da tunani ya zo ka yi ma wani mutum alkhairi ko zaka bashi tufafi ko zaka bashi dukiya ko wani abu a lokacin da tunanin ya zo maza ka dauka ka bayar tun shedan bai yaki wannan tunanin ba saboda haka ta wajen neman lahira ba a son jinkiri ya'ani li'anna fi ta'khiril khairati afat jinkirin alkhairi musiba ne saboda asara ce wanda mutum zai yi nadama a kanta ana cewa mafi yawan nadamar yan wuta nadamar su akan jinkiri ne da suka yi wajen aikin alkhairi akasarin nadamar waɗanda suka shiga wuta Allah ka tsare mu to al-Imam al-Bukhari sai kawo hadisin da mu karanta haddathana Abu Ma'mar sunansa Abdullah bin Umar at-Tamimi قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد الأنبري قال حدثنا يونس بن عبيد العبدي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن الاشج عبد القيس wato wannan yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa ashajju abdul qaisi idan kana karanta hadisi zaka ga sunayen yana zuwa da laqabi guda biyu akan ce ashajju abdul qais akan ce kuma al ashajju al asri asalin sunan sa al munzir bin aiz abdul qais din kabila ce shi wannan ashajju din shine shugaban kabila saboda haka sun taba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin shi ya ruwaito da kansa wato shi yake ba da labari wannan sahabin wanda ake kiransa ashajju abdul qais ashajju al kunyasi mun ce ashajju abdul qais ko a ce al ashajju al asri amma asalin sunansa al munzir kala yace kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna fika khuluqaini lalle a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu yuhibbuhum Allahu Allah yana son waɗannan halaye kultu sai nayi masa tambaya wama huma ya rasulullah waɗannan halaye ne guda biyu waɗanda Allah yake so waɗanda nake tare da su kala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alhilmu wal haya shine hange da kuma kunya alhilmu hankali ne kamar yadda al-Imam Nawawi ya fassara wannan hadisi dan kalmar alhilmu tana zuwa da ma'ana da yawa anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin hankali amma ba kowane hankali ne ake kiransa alhilmu ba shine hange ka san mutane duk suna da hankali misali amma ba kowa yake da hange ba ko mutum mai hange shi ake ce ma alhalim wanda ba nan yake kallo ba gaba yake kallo mai hange shine wanda yake hattara ko shine wanda ke taka tsantsan dan kare auka mu kuskure amma zaka samu mutum yana da hankali amma zai aikata abu wanda gaba zai nadama kaga yana da hankali amma ba shi da hange saboda haka idan aka ce alhilmu anan ma'anarsa hange da kuma kunya a wannan riwayar kenan kuntu sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam qadiman kana aw hadisa shin waɗannan halaye da daddu ne ko kuwa wato sabbi ne me yake nufi da daddu wato da daddu wato su ne dama can Allah ya halicce shi ya bashi kyautar ya zama mai hankali mai hangen nesa shine daddan hali shine wanda aka haife ka da shi amma idan aka ce hadisan sabon halifa kai ka samar makanka wannan hali saboda halaye kashi biyu ne akwai hali wanda mutun dama can yana da shi akwai hali kuma wanda zama da mutane kan sa mutun ya samu to shi yasa yake tambaya shin waɗannan halaye guda biyu da daddu ne gare ni dama Allah ya halicce ni da su ne ko kuwa a asabbi ne ni na sama wa kaina kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qadiman waɗannan halaye da daddu ne kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya maka kyautan su ba kai ka samawa kanka ba kuntu sai nace alhamdulillahi alladhi jabalani ina ma Allah godiya wanda ya halicce ni jabalani bi ma'ana khalaqani ala khuluqaini ina ma Allah godiya wanda ya halicce ni akan wasu halaye guda biyu ahabbahum Allah wanda Allah yana son su ina ma Allah godiya akai kaga take yayi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya wato hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana sunan an-nasa'i malaman hadisi da dama sun kawo shi akwai labarin abdullah ibn abbas ya bada labarin waɗannan mutane wanda in ka samu labarin shi zaka fahimci dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi haka hadisin yana sahih bukhari yana kitabul iman babu ada'il khumus min al-iman da sahih muslim كتاب الايمان باب الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله واتو اشيكارا تا 8 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ta 8 ita ce ake kira amul fath shekarar da aka samu nasaran makka shekara ta 8 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam bayan fathu makka larabawa sun yi ta zuwa ga annabi suna musulunta saboda dama da yawa larabawa suna jira su ga makka in makka ta musulunta an gama sun dauki makka ita ce alqiblar aqidarsu saboda tarihi ya nuna Allah bai barin mutumin banza ya ci nasaran makka saboda ka balarabe ya dauki makka a matsayin jagorarsa idan annabi ya ci nasara akan mutanen makka to annabi gaskiya ne saboda da yawa sun yi kokari fada da makka amma ba su yi nasara ba Allah bai yarda ba saboda ka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam makka ta zama ta musulmai lokacin da makka ta zo hannunsa sai jama'a suna ta zuwa suna musulunta a wannan shekara ta 8 sai su tawagar mutanen Abdul Qais din wannan kabila din aka samu mutum 20 waɗanda suka taso suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yana a tabaqatul kubra na ibnu sa'd yayi babin sa akan wufudu rabi'a a mujallal na farko shafi na 314 abdullahi ibn abbas yana cewa nazara rasulullahi ila al-ufuqi sabihata laylatan qadim ranar da za su zo madina bayan sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga idanunsa ya kalli sararin samaniya sai ya ce masahabbai la ya'tiyanna rakbun min al-mushrikin za a samu wasu mahaya wasu mutane da za su zo daga cikin kafirai lam yukrahu alal islami babu wanda ya tilasta su akan su musulunta kad anbawur rikab wa afnawu zada sun shirya guzuri daga garinsu mutane ne masu nisa amma duk da haka suka taso sai sun zo sun musulunta da kansu ba wanda ya tilasta su suka wahala sai da guzurinsu ya kare ya zama hatta ababen hawan nasu sun wahala ta wajen tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi sahibihim alama shugaban wannan tawagar yana da wata alama a tare da shi to wannan abu ya burge annabi sallallahu alaihi wasallam a samu mutane daga nesa sun taso da kansu za su zo su karbi addinin musulunci ba wanda ya tilasta su wanda a wannan lokaci yaki ake kafin mutum ya karbi addini amma da kansu suka yi tawaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah yana addu'a Allahumma gfir li Abdul Qais ya Allah ka gafarta ma kabilar Abdul Qais manzo Allah yana fada da safi bayan sallar asuba busu riga sun zo ba sahabbai suna ji la yasaluni malan hum khairu ahli al-mashriq manzo Allah yace wasu sukan zo su yi irin wannan tafiya saboda su zo su roke ni wani abu amma su waɗannan ba abin da zai kawo su ba kenan manzo Allah yace masa sahabbai duk gabacin duniya ba waɗanda suka fi waɗannan mutanen alkhairi haba sayyidina Umar ya ce to shikenan sai ya zabura idan aka ce gabas ba mafi alkhairin su ya kamata ka zama kai ne mai tarban su saboda ka tarbi alkhairi ko wannan ita ce hikimar sayyidina Umar fa qama Umar fatawajjaha nahwahu sayyidina Umar ya zabura sai ya tafi inda hanyar da ake ganin za su iso sai ga mutane 13 sun zo rakiban fabasharahum biqaulin nabi suna tahowa sun gama isowa sayyidina Umar ya tsaye da su sai da suka tsaya sai ya ce kun san abin da ya kawo ni nan a yau da safiyan nan bayan sallar asuba ga abin da manzon Allah ya faɗa mana saboda haka tunda ya ce antum khairu ahli al-mashriq ku ne mafi alkhairi daga mutanen gabacin duniya niko nace zan zo muku albishir saboda haka nake muku wannan albishir summa mashama'ahu yace ku zo ni zan kai ku ga manzon Allah hatta atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka gaya ma manzon Allah kina qadim ya rasulullah waftu abdul qais jama'ar da kace za su zo fa sun iso sai manzon Allah ya ce marhaban bihim ni'mal qaumu qaumu abdul qais manzon Allah ya ce maraba da zuwan su madalla da waɗannan mutane tawagar abdul qais in ka duba sahih bukhari akwai babi da al-imam bukhari yayi babi na musamman sunan shi babu wafdi abdul qais ya kawo hadisin abdullah ibn abbas yace kadima wafdu abdul qais ala rasulillah fa qala marhaban bil qaumi ghayra khazaya walan nadama kaga annabi ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba musu kafin su zo a lokacin da aka gaya mar sun zo manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya musu maraba wannan marabar bayan yayi ta ya hada da kalmar ni'ima ni'mal qaumu abdul qais ma dalla da jama'an nan kabilar abdul qais kalmar ni'mal qaumu shaida ce ta manzon Allah annabi ya bada shaidar kware akan ka kasira sannan ya kara manzon Allah yace ghaira khazaya walan nadama tawagar da ba'a bakin ciki da zuwan su tawagar da ba'a yin nadaman haduwa da su saboda ka sun samu karbuwa wajen sahabban manzon Allah waɗannan kalmomi da suka ji na albishir na irin murna da zuwan su yasa gaba ɗayan su sai suka tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma komu ne a ce maka da a ce muna nan zamanin manzon Allah a ce annabi yana cikin garin Madina ga manzon Allah ya bada labari za mu zo ga abin da annabi ya faɗa kaga ba abin da kake so face ka ga annabi saboda haka kawai fa aqbalu jami'a gaba ɗayan su suka shigo Madina ina za mu ga annabi hina zukira lahum rasulullah aka ce ai manzon Allah jalisan fil masjid yana masallaci yana zaune suka ce kai ba za mu tsaya ba mu tafi kawai nu sallim ala rasulillah mu je mu samu ganin manzon Allah mu yi sallama gare shi fa ja'u ala siyabi to sai suka yi kuskure babu shakka ya kamata ka je ka ga manzon Allah amma kusantar manzon Allah ga wanda yayi tafiya mai nisan gaske yau tafiya ko a mota ce aka ce ka samu awa 10 in ka sauka jikin ka zai tsami Allah ya samu gane to amma saboda doki sai suka manta idan za ku je ku yi sallama ga manzon Allah ya kamata ku daraja manzon Allah gaba ɗaya sai suka taho su kawai suna ɗokin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'u fi siyabi saboda haka suka zo a tufafin suna karni suna tsami irin na matafiya wa ana khura wahilahum ala babi dari ramla bintul hadas akwai wata mata da ake kiranta ramlatu bintul hadas dama farfajiyar gidanta annan matafiya ke daure dabbobin su kafin su isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وكذلك كان الوفد يصنعون فسلموا على رسول الله أنت النبي نا مسلاتي سوداك سكشغو السلام عليك يا رسول الله منزع الله يا أمسى كجاء بين النبي تنبيسو أيكم عبد الله الأشج دكتشكم كواي باوان الله الأشج تسوك أتاك يا رسول الله ينا زوا ينا بايا كاكشي بزوبا lokacin da aka runtuma ana wato dokin aje a ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya basu duk suka tafi zubar da kayan su ma suka yi sun jejjefar da kaya suka tafiya saboda doki shi kuma sai ya bi kayan yana ta tarawa yana dauka ya daure ya kimtsa saboda haka ya samu rafi ya cire kayan sa yayi wanka ya kunce kayan ya ciro kaya da ya tanada musamman na ganin manzon Allah ya sanya wannan tufafi mai haske to abin mamaki wa kana rajulan da miman ba kikkiawa bane yana da muni saboda haka su sun taho gashi suna tsami shi kuma manzon Allah yana tambayan su ina bawan Allah al-ashajju saboda ilimi na manzon Allah sai suka ce yana zuwa sai gashi ya taho da kayan su da suka zubar ya debo kuma gashi yayi wanka yayi tsafta yana kuma kamshi ya kuma iso din ga manzon Allah to yanzu tsakanin su waye fi saboda haka sai manzon Allah ya kalle shi yace da ya kalle shi sai ya fara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innahu la yustaqa fi miswakir rijali wannan karin magana ne ya rasulullah wato dukkyawun fatan dan adam ba a salkan ruwa da ita dukkan fatan dan adam sai yace inna ma yahtaji min ar-rajuli asgarihi abinda ake bukata jikin mutum abu biyu ne lisanihi wa qalbihi daga harshen dan adam sai zuciyarsa abinda fa yake gaya manzon Allah kafin ma ya iso kaga kenan idan muni ne ba fata bace ado me ado ga dan adam harshen mutun da zuciyarsa to al-imam an-nawawi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan in ka duba sharh sahih muslim mujallad na farko shafi na 189 yace wa ammal hilmu asali ma'anan alhilmu shine al'aqlu hangen nesa shine al'aqlu shine alhilmu ba hankali kawai ba wa ammal anatu tsanaki shine at-tasabbut wa tarkul ajala yani at-tasbib wa sababu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam zalika lahu ma jaa fi hadith al-wafd annahum lamma wasalu al-madina al-imam an-nawawi yace lokacin da suka iso madina badaru ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi garaje suka tafi ga annabi sun yi sauri wa aqama al-ashajj inda rihalihi shiko al-ashajj sai tsaya wajen kayan su ya tara fa jama'aha ya tsintsinci kayan da suka yi ta jefarwa ya tara wa aqalana qatahu ya samu damar wato daure dabban sa wa labisa ahsana siyabihi ya sanya kaya mafi kyau summa aqbala ila nabi ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yana zuwa fa qarrabahu annabiyyu sai manzon Allah yace zo nan su suna zaune kasa suna gaban manzon Allah sai yace zo da ya taho ajlasahu ila janibi sai manzon Allah yace zauna anan sai zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa qala lahum annabi sai annabi yace tubayiuni ala anfusikum wa qaumikum kun yadda za ku min mubaya'a akan kun karbi addinin musulunci kuma kuna madadin jama'anku fa qala al-qaum sai duk suka ce na'am kwarai kaga na ma sun yi garaje fa qala al-ashajj sai shi al-ashajj din yace ya rasulullah innaka lam tuzawili ar-rajula an shay'in ashadd alayhi min dinihi babu abinda zaka nemi raba mutun da shi wanda zaka samu wahala irin raba mutun da addini zaka iya raba mutun da dukiya da ku amma raba mutun da addini abu ne wanda yake komai wahala saboda haka nubayuka ala anfusina tunda mu mun zo wurin ka zamu maka mubaya'a mun musulunta mun karbi addinin musulunci wa nursilu man yad'uhum kuma zamu tura wanda zai kira yan uwanmu zuwa ga addinin musulunci faman ittaba'ana kana ma'ana wanda ya bi mu to yana tare da mu wa man aba wanda yaki qatalnahu sai mu yake shi kaga maganar sa akwai ma'ana sai manzo Allah ya ce sadaqta ka fadi gaskiya sai manzo Allah ya ce inna fika la khaslatayn kai wannan mutum kana tare da halaye guda biyu fa a in ka lura ka da aka zo garin an yi garajen tafiya yake zuwa yanzu amsar da annabi tambayar da yayi amsar da suka bayar a garaje shi kuma fa sai da yayi tunani a tsanaki ya bada amsa kuma amsar sai ta zama gaskiya shi sai manzo Allah ya bada wannan ya ce kana tare da halaye guda biyu waɗanda Allah yana son su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhaya'u alhilmu walhaya'u hangen nesa wato da kuma kunya wannan a wannan riwayar kenan hadisi na gaba haddathana ali ibn abi hashim شيني عبد الواحد بن عمر البغدادي وتو روايه تبيوچه تا wannan hadisin قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الاسدي امبي يافي شهره ده سنن ابن اوليا ابن اوليا قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال قتاده بن ديامه قال حدثنا ملكي الوفد wani daga cikin wanda waɗanda suka haɗu da waɗannan tawagar da suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kadimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka iso ga annabi min abdul qais daga kabilar abdul qais sunan kabila ne wa zakara qatada al-imam qatada ya kira sunan abu nadra sunan sa al-munzir bin malik ya karbu hadisin an abi sa'id al-khudri qala Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin waɗanda suka halarci lokacin da waɗannan baki suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abdul Qais Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma ashajj Abdul Qais ashajj shine laqabin sa Abdul Qais ko sunan kabila ne kun ce sunan sa al-Munzir Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fika la khaslatayn lalle a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu ji annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhumallahu, Allah madaukaki yana son su. Halaye guda biyun nan sune alhilmu wal anatu, hangen nesa da kuma wato rashin garaje, wanda shine al'anatu, mutum ya zamanto mai hattara, ya zamanto mai taka tsantsan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa tare da waɗannan halaye da yake da shi. Kaga wannan hadisin ya saba ma wancan hadisi, aka sa alhilmu wal haya'u, anan kuma alhilmu wal anatu. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul iman, babul amri bil iman billahi ta'ala wa rasulihi. Sai hadisi na ƙarshe, haddathana Qais bin Habs at-Tamimi qala haddathana Talib bin Hujair al-Abdi qala haddathani Hud bin Abdullah bin Sa'd sami'a jaddahu ya jika kansa Mazidat al-Abdi qala ya ce ja'a al-Ashajju yamshi, al-Ashajju ya taho yana takawa. Idan aka ce yana takawa, bai zo da sauri da garaje ba, yana tafiyarsa. Hatta akhadha bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalaha, sai ya sumbaci hannun annabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, amma inna fika la khuluqaini, lalle a tare da kai akwai wasu halaye guda biyu. Yuhibbuhumallahu wa rasuluhu, Allah da manzonsa wato suna son waɗannan halayen. Kala sai ya ce, jablan jubiltu alai, shin halitta ne da aka halicce ni a kai, au khuliqa ma'i, haka ne ko? Wato shin ɗabi'a ce da na tashi a kanta, ko halitta ce take tare da ni? Kala sai ya ce, la bal jablan jubilta alai, wato halitta ce da take tare da kai, ba wai ɗabi'a ce da ka samu ba. Idan aka ce khuliqa ma'i, halaye ne, wato tarbiya ce wanda ya samu daga baya kenan. Kala sai ya ce, alhamdulillahi alladhi jabalani ala ma yuhibbuhu Allahu wa rasulu, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce ni akan abinda Allah da manzonsa suna so. Wato lokacin da wannan mutumin da shi da jama'arsa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya musu karban da bai taba yi ma wasu baki ba, wanda ya zo cikin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad, yana juz'i na farko shafin 314, an ce fa kanat diyafatu rasulillah, daga gidan manzon Allah yake kawo musu abinci. Tajri ala wabdi Abdul Qais asharata ayyamin, tsawon kwana 10 manzon Allah da kansa ya sa ana kai musu abinci. Wa kana Abdullah al-Ashajj yusailu Rasulullah, kuma duk waɗannan kwanaki da aka yi, shi al-Ashajj din yana zuwa ga annabi yana masa tambaya, anil fiqhi wal Qur'an, ya masa tambaya game da abin da ya shafi hukunce, ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da abin da ya shafi ayar al-Qur'ani. Fa kana Rasulullah yudinihi minhu idza jalasa, duk sa'ilin da manzon Allah ya zauna zai ce zo kusa da ni. Wannan yana daga salon karantarwan annabi. Kaga in sun kuma da su yi tunani, ya aka yi manzon Allah ya ja wannan kusa, ai za ku yi tunani kun shigo da tsami, ko kaga za su gane kuransu, garaje da sauransu. Kuma ga lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi, bare kuma shi ne ma shugaban tafiyar, dama can shi ne shugaban wannan tafiya ɗin. Wa kana ya'ti Ubay bin Ka'b, saboda haka sai ya tafi wajen Ubay bin Ka'b. Fa yaqra'u alaihi, Ubay bin Ka'b yana koya masa karatun Alkur'ani. Lokacin da za su koma, manzon Allah ya umarni ga sahabbai, amara rasulullahi liwafd bi jawaiz, manzon Allah ya umarni a ba su kyauta, saboda ka aka ba su kyaututtuka, saboda me? Wurin nasu da nisa, guzurin su ya kare, kuma har lokacin tafiyan su ba su yi roƙo ga manzon Allah ba, ba su ce ya rasulullahi guzurin mu fa ya kare bala, suka yi shiru. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ke yana samun ilimi wajen Allah tabaraka wa ta'ala, saboda ka Allah ya sanar da shi, sai manzon Allah ya ce musu, sahabbai ku tara kyaututtuka a ba mu waɗannan. Saboda ka aka tara musu kyaututtuka, sai suka zama to mawadata. Wa faddala alaihim Abdullah al-Ashajj, kafin su tafi manzon Allah ya ce to ina Abdullah al-Ashajj, ya ce gani. Sai manzon Allah ya bashi uqiya 12, dirhami 500, saboda haka in ka duba sahih bukhari suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna bainana wa bainaka mushrikin min mubar akwai matsala tsakanin garin mu da madina manzo allah yace wace matsala yace akwai wata kabila kafira ce wannan kabila sai ta zama cikas ba yanda za a yi su rika zuwa ga madina suna karatu su koma ba zai yi ba saboda haka suke ce ma annabi inna la nasilu ilayka illa fi ashhuril hurum ba za mu iya isowa nan ba sai a watanni masu alfarma domin akwai watanni waɗanda larabawa ba sa yaki a cikin su tun a jahiliya to idan waɗannan watanni sun shigo shine sai su kama tahiya za su ketara ba mai fada musu da fada saboda haka suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin mu bar gari tunda zamu dade kafin mu dawo hadisna bi jumalin min al-amri ka dunkula al-amri ka gaya mana id amilna bihi dakhalna al-janna a dunkule me zamu yi wanda zamu shiga al-janna tunda ba mu kusa bare a warware shi wannan dubo bihi man wara'ana kuma koda mun tahi baya wannan abu da ka gaya mana a dunkule shi zamu ringa da'awa akai sai manzon Allah ya ce amurukum bi arba'in ina muku umarni da abubuwa guda hudu wa anhaakum an arba'in ina hana ku abubuwa guda hudu da farko ina muku umarni da al-iman billah imani da Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya ce hal tadruna mal iman billah ko kun san me ake nufi da imani da Allah suka ce ba mu sani ba shahadatu an la ilaha illallah wa iqamu ssalati wa ita'u zakati wa sawmu ramadan wa an tu'tu min al maganim al khumsa wannan shine ba a kawo alhaji a ciki ba saboda lokacin alhaji bai yi ba muna magana lokacin da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya tafi aikin haji hajjin sa ba saboda haka ya gaya musu abubuwa guda hudu shahadatu an la ilaha illallah iqamu ssalati ita'u zakati sawmu ramadan na karshen shine tu'tu min al maganim al khumsa sun samu izinin annabi su rika yaki suna yada addinin musulunci amma ka'idar duk sa'ilin da suka yaki akwai khumusi da za su ware wannan za su ajiye shi za su kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ganima kenan sai manzon Allah ya kirga musu abubuwan sha guda hudu waɗanda dukkan su suna bugarwa an hakum an arba'in man tubiza bi fi dubba'i wan nafiri wal khantam wal muzaffat manzo Allah ya kirga su waɗanda abubuwan sha ne wanda larabawa da suna sha kuma duk suna samai annabi ya kirga daban-daban saboda haka yasa ake cewa duk abin da ke iya sanya maye wannan abin da shi da giya matsayin su guda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin al-Imam Muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai ɗaya daga cikin masu hidimar masallacin nan an ce yana National Hospital ko saboda haka ana bukatan yan uwa su taya shi da addu'a Allah madaukake ya bashi sauki اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب